More music at houseofsoul.com.
Soda gaskiya shine ki wa masoyiya ta karkici sake bar da rana inji gaskiya
soda gaskiya shine ki wa farin ciki na karkici sake bar da baya kaji gaskiya
Gaskiya
san kai yayi yawa a ciki.